Gaza, Gama, Bama, Gama, Nipazani, Bagama, Samani, Zagama, Bama, Gama, Gaza, Bama, Gaza, Bama, Gaza, Bama, Gaza, Bama, Gaza, Gama bani, gama bani, nida.
Ah.
啊。
Dar 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 d Da 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 da
bani amma bani 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 ne ne zani baba ga amma bani bani ne zani za 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 Dani ba ni da ga ga ma ba ga ma ga ma ga ma ga ma ga 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 Baba baba gama gama ni da 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 gaga gama mama ba baba ni 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 da ba ni ni da ni da ni da ni da ni da ni 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 ba ni ba ni ni da ni 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 da ni da ni ba ni 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 da 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 ni ni da 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 da
Yeah.